أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, kowa mai komai wanda ya kaddara addu'armu da saduwarmu a wannan masallaci na Firdaus da ke unguwar Sabon Gari, a wannan gari na Damagaram, jihar Zandar, Jamhuriyar Nijar, a wannan maraice na ranar Juma'a, daren sulhu, 3 ga watan Safar, wata na 2 a jerin watanni na Musulunci, bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1448, wanda ya daidai da 17 ga watan 7 2026 miladiya. Insha Allah za mu ci gaba da karatunmu a cikin littafin Hisbul Muslim min Azkarul Kitab was Sunna na fadilatul Sheikh Abu Abdurrahman Sa'id bin Ali bin Nawaf al-Qatani, Allah ya jikansa da rahama. Yau za mu tashi darasi na 39, muna cikin azkarun annawu, wanda zai zama to darasi na 2 a cikin azkarun nawu. Za mu tashi daga zikiri na 4 a cikin babin azkarun nawu. Mun karanta abin da ya shayi ayatul kursi da amanar rasul da qur'an lahu da falaki da nasi. Yau kuma za mu tashi cikin addu'o'i da suka zo a cikin hadisai ingatattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Za mu tashi akan zikiri mai lamba 4 a cikin wannan babi: bismika rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'uhu, fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka as-salihin. Kenan za mu karanta tare yanzu. Bismika rabbi,
bismika rabbi,
wada'tu janbi,
wada'tu janbi,
wabika arfa'uhu,
wabika arfa'uhu,
fa in amsakta nafsi,
fa in amsakta nafsi,
farhamha,
farhamha,
wa in arsaltaha,
wa in arsaltaha,
fahfazha,
fahfazha,
bima tahfazu bihi ibadaka as-salihin,
bima tahfazu bihi ibadaka as-salihin.
Wannan zikiri ya zo a cikin hadisin Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhar radiyallahu anhu, Allah ya kara yarda a gare shi. Kuma wannan zikiri ya zo a cikin hadisi na Bukhari da Muslim. Bukhari ya kashi hadisi mai lamba 6320, Simin Tuwa Sangar. Muslim kuma hadisi mai lamba 2714, Damien Setson Katox. Asalin wannan zikiri na kwanciya, Abu Huraira yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, na cewa iza jaa ahadukum ila firashihi, yayin da ɗayan ya zo zuwa ga shimfiɗarsa, ma'ana ya zo zai kwanta a shimfiɗarsa, ya ce falyanfudhu bisanifati izarihi, kenan ya karkaɗe wannan shimfiɗa da gefen mayafinsa, ma'ana ya samu wani abu da zai karkaɗe wannan shimfiɗa. Me yasa? Mazala ce kuma zai haka ne salasa marratin, so uku, kenan ya karkaɗe ta har so uku. Ya ce fa innahu la yadri, saboda bai sani ba, ma khalafahu alaihi ba'dahu, bai san ba menene ya zo ya maye gurbinsa a kan wannan shimfiɗa bayan ya tashi. inda akwai irin mutanen da zaka ga shishin huda a guri ɗaya take kawai in ya tashi zai shiga sha'anin shi kawai in ya dawo kwanciya kuma kwanci ba irin shishin huda bace da za a yi in tashi an tattare kuma in an zo bace akwai da kawai a guri guda ne to kaga da yake da irin wannan shishin huda tunda ka tashi baka sake waiwaita ba sai yau da dare da kawai zaka kwanta kenan manzo Allah ce ka kakkabe ta saboda ta yi akon sababi a cikin shishin huda manzo Allah ce ka kakkabe ta ne a lokacin da zaka kakkaban ne amma akwai abu da yake kwanta ko wani cinnaka ko wani kiyashi ko ta kunama ko ma menene a lokacin da zaka yi amma kawai in daga tashin ka zo ka kwanta ta yi akwai wani abu da yake mai gurbin ka a lokacin da ka tashi zai iya cutar da kai shine hikimar da manzo Allah ya ce mutum ya karkade saboda me yace baka san ba ta yi akwai wani abu da yake mai bayan ka akan wannan shimuda bayan da ka tashi to shine manzo Allah ya ce falyakun kenan bayan ka karkade ta to kuma sai ka ce shine sai ka ce bismika rabbi da sunanka ne ya ubangiji na wada'tu jambi nake kwanciya shine wada'tu jambi ma'ana nake ajiye hakarkari na to shine ma'ana nake kwanciya kenan da sunanka ne ya ubangiji zan nake kwantawa wa bika arfa'u kuma da sunanka ne ya ubangiji nake tashi ma'ana zan dauke hakarkarin na tunda ai ka zo kwanciya zaka kwanta ne a gefen hakarkarin da kuma ka tashi zaka dauke shi ne kenan da sunan ya ubangiji nake kwanciya kuma da sunan ka ne ya ubangiji nake tashi sai ka ce fa in amsakta nafsi sai manzo Allah ya ce to ya ubangiji fa in amsakta nafsi idan ka rike rayuwata annafsu na aro kenan idan ka rike ruhi na raina ma'ana lokacin da na kwanta baccin nan sai ka rike raina ma'ana sai ka dauki rayuwata ma'ana sai mutun ya mutu kenan to farhamha to Allah ka ji kan wannan rantawa ma'ana ka ji kaina ma'ana lokacin da ka kwanta ranka yana hannun Allah subhanahu wataala to idan Allah ya rike ran ta hanyar mutuwa to ya ce Allah ka ji kan wannan ran kenan in ka mutu kana roƙon Allah ya ji kanka a wannan kwanciya ya ce wa ina arsalta amma Allah idan ka saki wannan ran ma'ana ka sani tashi da sauran rayuwa to fa hafaza Allah ka kiyaye wannan ran lima ta hafazu bihi ibadaka salihin da abinda kake kiyaye bayan ka nagari da shi ina wannan addu'a manzo Allah yana yin ta lokacin da yazo kwanciya yana cewa bismika rabbi wa da'atu jambi da sunanka ne ya ubangiji nake kwanciya wa bika arfa'u kuma da sunanka ne zan tashi fa in amsakta nafsi farhamha Allah idan ka dauki rayuwata a wannan kwanciya to ka ji kan wannan rantawa ma'ana ka ji kaina kyau wa in arsalta idan kuma ka sani farka na tashi kenan to fahfaza wannan rantawa Allah ka kiyaye ta da abin da kake kiyaye bayan ka nagari da shi kenan wannan addu'a manzo Allah yana yi lokacin da yazo kwanciya da haka sai mai kokari mai iyaka kaga kana da riba idan Allah ya sa ka mutu a wannan kwanciya ka roki Allah ya ji kanka idan kuma Allah ya sa ka tashi to kuma ka roki Allah ya tsare ka daga dukkan wani shiri da kake tunani da abubuwa na bada wannan kenan wannan ita ce addu'a ta uku sai addu'a ta biyar a babu ita ce Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaytaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiya sai mu karanta Allahumma innaka khalaqta nafsi
Allahumma innaka khalaqta nafsi
wa anta tawaffaha
wa anta tawaffaha
laka mamatuha
laka mamatuha
wa mahyaha
wa mahyaha
in ahyaytaha
in ahyaytaha
fahfazha
fahfazha
wa in amattaha
wa in amattaha
faghfir laha
faghfir laha
Allahumma inni as'aluka al-afiya
Allahumma inni as'aluka al-afiya
shi ma wannan zikiri da ake karanta a lokacin kwanciya an rawaito shi ne daga babban sahabi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ya zo a cikin sahih Muslim da kuma Musnad Imam Ahmad bin Hanbal Muslim ya kawo shi hadisi mai lamba 2712 Ahmad kuma ya kawo shi a hadisi mai lamba 79 wannan zikiri Abdullah dan Umar ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yayin da zai kwanta yana cewa Allahumma innaka khalaqta nafsi ya Allah innaka lalle kai khalaqta nafsi kai ne ka halici raina ana kai ka halici raina annafsu na bi mana aro kai ne ka halici ruhi na ma'ana raina ke wa anta tawaffaha kuma Allah kai ne zaka dauki rayuwa ta ma'ana ka sa ni kici kenan kai ne zaka dauki rayuwa ta na mutum tun da rayuwa a hannunka take kuma kai ka halici rayuwa kai ne zaka dauki rayuwa ta shine wa anta tawaffaha Allah kai ne zaka dauki rayuwa ta kai kace laka mamatuha mutuwa ta tana hannunka ya Allah wa mahayaha haka rayuwa ta ma tana hannunka kaga mutuwa da rayuwa a hannun Allah suke shine ake cewa al-muhyi wal mumit daga cikin suna Allah al-muhyi mai rayarwa al-mumit mai kashewa kaga duk duniya babu mai wannan aiki sai Allah Allah ne yake kashewa kuma Allah ne yake rayarwa na haka shi yasa ma a lokacin Annabi Ibrahim da shi da Namrud da ya ce shi ma Allah ne ya ce to ana uhyi wa ummi ya ce yana rayarwa da shi Annabi Ibrahim din nan mutuwa ai ubangiji shi yana rayarwa da shi shin kai ma haka ne ce ni ma haka ana uhyi wa ummi sai sa aka kama mutane aka kira ni mutane sai kashe da sai ce ka kuma je kamar raya shi ne gini Allah yana rayarwa wanda kashe ne zai raya to amma kaga bai fahimta ba da yace ana uhyi wa ummi yace yana kashe yana raya sai aka kira ni mutum biyu wanda kashe shi ce kaga wanda na kashe shi sai kuma je ka an raya kake nan an barka da rayuwa kake nan kamar an raya shi da Annabi Ibrahim ya ga bai gane wannan kwatancin ba yace to fa inna Allah ya azi ash-shamsi min al-mashriqi ba ati biya min al-maghribi to kai ma baka ce ba kana kashe kana raya ba mun ji an sallama mai an bar mushi yace to ubangiji na na kullu da rana daga gabas ha da yamma kai kuma ka kullu ne ta daga yamma ba ati biya min al-maghribi kai kuma ka kullu ne take ne yanzu kowa shagari ya magana ta kullu daga yamma misali wa bi dallazi ka fa kai aka kure shi to kaga kuka yi kenan kaji an ce Allah yana rayawa ma'ana wanda ya kashe ne zai raya ba wai kawai kaga mutum baka ce je ka kawai damar ka raye ai baka raya shi ba a in ka kashe shi yanzu kamata ya ce da wanda ya kashe din kuma a ga ya raya shi ai a tabbata kenan na kashe na raya to shi yasa nan kace laka mamatu wa mahaya mutuwa ta tana hannunka ya Allah kai kadai kuma haka rayuwa ta ma haka tana hannunka kai kadai kuma ku ji bai aka ce laka ai aka fara gabatar da ni maf'ul dan a nuna cewa mutuwa a hannun Allah kaɗai take asalin alalace ce za a yi mamatuwa wa mahayaha laka mutuwa ta da rayuwa ta tana hannunka amma aka ce tana gare ka kai kaɗai tukuni aka kawo mutuwa da rayuwa da haka in ahayaita ha tunda mutuwa da rayuwa a hannun Allah take yake ce ya Allah in ahayaita in ka raya ni fa hafazaha Allah to ka kiyaye ni kaga nan ka zo kwanciya ne Allah ka zo za ku kwanta mutuwa ta da rayuwa ta duka hannun idan ka kaddara mu ina da sauran rayuwa to Allah ka kiyaye ni wa in amatta amma idan Allah ka kashe ni to fa gafillaha ma'ana ka gafarta mu nan duka siyakin yana bayani ne akan annafsu rai ma'ana in ka raya rayuwa ta in ka raya raina to ka kiyaye rai saboda dan adam rai ne in aka cire rai bai da amfani shi yasa kake ganin mutum daga an zare rai kawai ya zama to gangaji to wannan ran Allah idan ka raya ta ka kiyaye ta idan kuma ka dauki rayuwarta to Allah ka gafarta mata ma'ana kai kenan sai ka ce Allahumma inni as'aluka al-afiya mutu ce ya Allah ina roƙonka afuwa da lafiya da rauni al-afiya shine difa'ullahi 'anil 'abdi al-asqam wal balaya Allah ya ba ma bawa kariya daga cututtuka da bala'i ma'ana Allah ya baka afu ya baka rangwani ya baka lafiya me kare ka daga dukkan bala'o'i da musibi shine al-afiya Allah yana roƙonka lafiya da zaman lafiya kin kace Allahumma inni as'aluka al-afiya wannan addu'a ita ma kamar da muka gani Abdullahi dan Umar ya kama da sallallahu alaihi wasallam inda ya kwanta yana wannan addu'a sai addu'a ta shida ta gaba da ce Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadaka sai mu karanta Allahumma qini
Allahumma qini
azabaka
azabaka
yawma tab'asu ibadaka
yawma tab'asu ibadaka
shi kuma wannan zikiri an rawaito shi ne daga ummul mu'minin uwan mu'minai Hafsatu bintu Umar radiyallahu anha Hafsa ya Umar matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hafsa take ba da labari take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah tsira da mun ci Allah ya tabbata gare shi kana ya kasance idza arada an yarquda bi mana idza arada an yaqja idan manzon Allah yayi nufin sai kwanta yace wada yadahu al-yumna manzon Allah yana sa hannunsa na dama ta hada khaddihi a karkashin kuncinsa to kaga wannan tana nuna mana ladabin kwanciya mana tace manzon Allah idan yazo sai kwanta sai ya sanya hannunsa na dama karkashin kuncinsa na dama haka sai ya kwanta ala shiqqihil ayman sai ya kwanta akan kenan a karkarinsa na dama kenan asali a sunna yadda manzon Allah ya kaman aka zo kwanciya ana so ne mutum ya kwanta akan gefensa na dama ne ka kwanta akan sharan ka na dama a karkarinka kuibin ka na dama sai ka dora hannunka a karkashin kuncinka haka sai ka kwanta haka tace to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan kwanta haka yake summa yaqulu tace sannan yace Allahumma qini azabaka ya Allah ka tsare ni qini bi ma'ana ihfazni shine qini ma'ana qini din daga alwiqaya ma'ana tsare kenan Allahumma qini ya Allah ka tsare ni bi ma'ana ihfazni Allah ka tsare ni azabaka ka tsare ni azabaka yawma tab'asu ibadaka a ranar da zaka tayar da bayanka shine ranar tashin kiyama ma'ana kana roƙon Allah ya tsare ka daga azabarsa a ranar da zai tada bayansa shine ranar tashin kiyama ka ga wannan gajiyar wa'ada ce in ka zo kwanciya ka karanta ta Allah ya tsare ka daga azaba shi a ranar da zai tada bayansa wasu bala'o'i da musibu da tashin hankali da kulgici duka da ake shiga a ranar tashin kiyama daga Allah ya tsare ka wannan addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin ta kamar da muka gani daga ummul mu'minina Hafsa Allah ya kara mata yarda wannan hadisi yana cikin sunan Abi Dawud ya kawo shi hadisi mai lamba 2245 sentimil karasen wannan shine zikiri na shida a cikin babu sai zikiri na bakwai shine bismikallahumma amutu wa ahya ne mu karanta bismikallahumma
amutu
wa ahya
wa ahya
shi wannan kusan da mun kwa iya shi wannan saboda zaka ga ko a makarantu yara mafi yawanci addu'a bacci ana koya musu saboda ita ce gajeruwa mafi gajerta tana da sauki bismikallahumma amutu wa ahya to wannan zikiri an rawaito shi ne daga Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu Huzaifa ibn Yaman Allah kara masa yarda wanda kuma hadisin ya zo a cikin Bukhari da Muslim Bukhari ya kashi hadisi mai lamba 6312 simin turasandus Muslim kuma ya kawo shi hadisi mai lamba 2711 zai fata gani da mani ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yanzu zai kwanta yana cewa bismikallahumma ai da sunanka ya Allah amutu zan mutu wa ahya kuma da sunanka ya Allah zan rayu mana Allah da ambatanka zan mutu kuma da ambatanka zan rayu kaga yanzu misali in mutum yazo zai kwanta in kai wannan ambatan kaga in Allah ya kaddara ka mutu kenan ka cika da ni da ambatan Allah haka in ka tashi kuma abinda ake so ka fara da ni ambatan Allah alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana to ilayhi nushur shi ne ya ubangiji na da sunanka zan mutu da kuma sunanka zan rayu ma'ana da sunanka da ambatan sunanka kenan zan rayu kuma da ambatan sunanka zan mutu ma'ana shi ne anta tumituni wa anta tuhyi ma'ana Allah kai ne kake daukai ne zaka dauki rayuwa ta kuma kai ne kake rayuwa kenan ka mai da rayuwa dauka rayuwa da mutu duk yana Allah kace Allah ina mutu ma to kai ne in ka raya ni ma kai ne saboda mutuwar da rayuwa duka a hannun gaske wannan shine zikiri na bakwai sai zikiri na takwas shine subhanallah salatan wa salasin walhamdulillah salatan wa salasin wallahu akbar arba'an wa salasin makaranta
subhanallah
salatan wa salasin
salatan wa salasin
walhamdulillah
alhamdulillah
salatan wa salasin
salatan wa salasin
wallahu akbar
wallahu akbar
arba'an wa salasin
arba'an wa salasin
to zikiri na takwas an rawaito shi ne daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu Ali ibn Abi Talib Allah ya kare ta gare shi wanda hadisin ya zo a cikin Bukhari da Muslim. Bukhari ya kashi hadisi mai namba 3,705, Ruwamin Seksan Sen. Muslim kuma ya kashi hadisi mai namba 2,727, Ruwamin Seksan Sen. Asalin wannan zikiri abin da ya faru, Aliyu bin Abi Talib yake cewa anna Fatima radiyallahu anha, lalle Fatima tunda mun sani Aliyu sirkin manzon Allah ne, mun Fatima ne yan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. To shi Aliyu yake ce anna Fatima radiyallahu anha atatin nabiy sallallahu alaihi wasallam, Fatima Allah ya kare ta gare ta, ta tai wajen annabi sira da mu ci Allah subhanahu gare shi, ta sa'alu khadiman, ta tai gida domin ta nemi manzon Allah ba ta khadiman, ma'ana mai hidima, khadimi, saboda a lokacin an yi wani yaƙi ne an samu hadimai, ma'ana an samu ganimar yaƙi, an ribato fursunonin yaƙi. To shi ne ya yi Aliyu sai ya ba ta shawara, ya ce kin ga irin yawan aikace-aikato da kike a gida, saboda abin da ya shahi niƙa da take yi irin na daɗin nan da ake yi, da kuma sauran aikatau na gida, wanke-wanke, share da wani, har ya kai hannunta ya fara ne, hannunta ya fara sauyawa. Ana tana yin ayyuka ne masu yawa a cikin gida. To shi ne Aliyu yake tausaya mata, yace to yanzu me zai hana ki je ki samu mahaifinki, ya baki wani bawa wanda zai zo dan rage miki ayyukan gida da kike. To shi ne ita ta yi. Falam tajidu, da ta je gidan bata samu manzon Allah ba. Wa wajadat Aisha, ita samu Aisha. Fa akhbarataha, sai ta bata labarin abin da ya kawo ta. To Fatima ta koma gida, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hidda da darma shigo gida, da ya shigo ita ce to ya bakin Allah ya kawo ta zo tana neman ka, ta zo da muhimmin al'amari, ta zo tana so a ba su bawa wanda zai rinka kama mata aikatau na gida. A lokacin adaran ma manzon Allah ya biyo sawu. Aliyu ya ce faja anan nabi sallallahu alaihi wasallam, sai ga manzon Allah ya zo mana, wa qad akhadna madaji'ana, yace har mun shiga cikin shimfiɗar mu mun kwanta, mun kama kwanciya, ma'ana mun kama wajen kwanciya mun kwanta. Faƙala, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo. Aliyu ya ce lokacin ma kaji ba ka gawa yan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da Aliyu, kaga Aliyu babban wannan ne, kusa da manzo Allah ne, dan uwan manzo Allah ne, saboda baban Aliyu da baban manzo Allah uwa ɗaya uba ɗaya shine Abu Talib, kuma baban Aliyu shine ya raini manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tun bayan mutuwar kakansa Abdul Muttalib. To amma kaji ba ka gawa sirikin manzo Allah da ɗiyan manzo Allah, amma manzo Allah ce da ya taro su mayafin da suka nufi bane shi, idan suka ja suka riye fuskar su kawai su a buɗe, in kuma aka riye kawa kan abu, da ma'ana ya mayayin ma ba yalwatacce bane ba, ba wadatacce bane ba, in aka riye fuska to kawa a buɗe, in kuma aka riye kawa to wannan ɗin fuska a buɗe. Manzo Allah ya yi tsakiyar su ya kwanta ya zauna a sama shimfiɗar tasu. Faƙala, sai ya ce ala adullukuma ala ma huwa khairun lakuma min khadimi, sai manzo Allah ya ce shin yanzu ba zan nuna muku ba abin da ya fi alkhairi sama da a ba ku bawa wanda zai rika taimaka muku aikatau na gida? Suka ce bala ya Rasulullah, suka ce na'am, ma'ana i muna su ya manzo Allah, nuna mana wani abu wanda za ni wanda ya fi bawa. Sai manzo Allah ce idza awaituma ila firashikuma, idan kuka zuwa ku kwanta a shimfiɗar ku, fasabbiha 33, ku yi tasbihi su 34, ma'ana subhanallah subhanallah har su 34, wahmida 33, kuma ku yabi Allah ku gode masa su 33, ma'ana ku ce alhamdulillah alhamdulillah 33, ya ce wa kabbira, ku yi kabbara 34, domin su 34, ya ce fa innahu khairun lakuma min khadim, saboda wannan ya fi muku alkhairi sama da a ba ku bawa. Idan da manzo Allah ba su zikiri wanda in suka yi lokacin kwanciya, to Allah zai karfafe su su samu karsashi da kuzari da energy, wanda za su dinga aikin da ya ce mana ko sun sha wani abu, shi kuma karfin zikiri, ma'ana shi wannan zikirin sirrinsa, wanda yake so washe gari ya tashi cikin karsashi da kuzari, cikin power, ka ji ka cikin energy and platform, to ka karanta shi lokacin kwanciya. Manzo Allah ya ce wannan ku ga shi ya fi a ba ku bawa, inda ita ta kawo yaji ne dama, tana fuskantar wahala, tana nika, tana ɗauko ruwa da sauransu ayyuka ne take, to ta so a ba ta yi manzo Allah ce to ku ga wannan zikirin ya fi a ba ku ba. Kaga mu ma yanzu wannan sani ne, musamman mata masu aikatau gida da wanda yake aikin ƙarfi, in za ka kwanta da yake wani subhanallah 34,
alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kuma ka amince da muka zo azkar da ake na bayan sallah wajen subhanallah, mun wadai yana da fuska guda 6, to amma na fuska ɗaya. Da bayan sallah muka ce kokai subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, sai ka cika da la ilaha illallah, shine siffa ta farko. Ko kuma subhanallahi 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dari kenan. Ko subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dari ba shi kenan. Na hudu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar so 25. Kenan duk in kai subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar daya, sai ka haka su 25, hada su kenan guda 100. Na biyar shine sai kai subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Na shida subhanallah 11, alhamdulillah 11, Allahu akbar 11. To duka ko ne kai yayi wannan na bayan sallah, amma shine na kwanciya din nan wannan dine lak shine subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kuma an san mutum da zai yi in ka zo ba kawai abin kace fir kawai ka dai abuje a hankali zaka dace subhanallah 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 sai ka tata ku an sa hankali ka iya ka zo alhamdulillah 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 ai an tsi kai kuma bayan ka ida shi ka zo Allahu akbar Allahu akbar har zuwa 33, da Allah ya cin mutum ya wani ya fi alkhairi sama da bashi bawa. Sai sai mu a shewa maka zo wacce akwai aiki kana kuma bukari wajen zanu azkar, wannan wata dan za a kwanta ne yake kenan, kaga shi ashe bacci shiri da kimci ake yi to wanda zaka yi wannan ka kuma musallin manzo Allah ya ba musulmi wannan mutum yana so samu karsashi da karfin jiki a jikin sa ya ringa wannan cikin lokacin da yake kwanta. Kuma a wannan hadisi zamu samu darasin ne shi aikatau da mata suke yi a gida ba yanzu ba aka fara ba tun lokacin manzo Allah. Haka yanzu akwai da suke wuta suke challenge suke kalubalanta, me yasa za a ce mace wai ta yi girki ta yi da uwa ta yi wane ne, to ka ji yan manzo Allah take wani har ta nema a bata ba aka ce ta yi wannan zai yi yafi, saboda yadda Allah ya raba aiki ne biyu, shi namiji aka ce ya wuce ya je ne ke kuma aka ce ki kula da hidimar gida da na raba aiki ne, ko aka ce yanzu mace ba za ta yi wanke wanke ba, ba za ta yi shara ba, ba za ta yi komi ba, to me za ta yi? Namiji in yaje ya sha wahala da faɗi tashin nema kuma shi zai sai wani ababan, ai kaga ababan hankali ma da adalci ai ba ya amana haka ba, idan Allah ya raba aiki ne shi namiji ya je ya faɗi tashin ko ma me zai yaje ya nemo mata inda abu na halali, in kuma kace ka kula da gida wanke shi share shi goge shi tsafta shi da dahuwa da sauran su duka. Wanda matan yanzu ma waɗanda suke jaje ai a cikin me ake cewa a cikin ni'ima ake da'ir rayuwar da ake Allah na tuba ba da yanzu daga a cikin ɗaki kina da da ampuli kina da tili kada kina da gas matan da sun san gas kusan mutum kuma matan da su ne za su je ma su yi itar ka je kauye har yanzu akwai matan da suke noma su je yin gas su je su dauko ruwa wani ruwan ma ya aita yi kilo guda ke kuma a famfo ne kawai zaki mutu hai amma kaga a kan mutane saboda kawai yi rishin gode ni'imar Allah wani gani take aka duba yau shi yasa dan adam haka ne lokacin yana cikin ni'ima ya ka ganshi yana butulce ma Allah. Amma kage da a ce irin wannan matan da suke kalubalanta wannan wasu ɗan ayyuka da su wata ma wahada mai aiki ba wata bata wanke wanke bata komi, amma kuma zaka ga tana jaji, amma yanzu in kai je Allah na tuba kauyuka mun a nan gefe ma gefen gari zaka ga duk mata su suke wannan abu, wata kaga bayan ta zo ta yi sirri da hannu ta yi daka ta je gona ta yi itace ta yi ruwa kuma ta zo hidimar gidan ta ma yara wanka ta yi dahuwa ta yi wanke wanke ta yi shara duka ita gari amma ba sa jaji. Nan dai wannan yake nuna mana yin hidima abu ne tabbatacce a addini, gashi nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi tana har ta bugaci a bata bawa domin ya rage mata wannan hidima ta gida. Zikiri na tara, Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim rabbana wa rabb kulli shay falikal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injili wal furqan a'udzu bika min sharri kulli shay'in anta akhizun bi nasiyati اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفضل. سيما كانت اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض
ورب الأرض
ورب العرش العظيم
ورب العرش العظيم
ربنا ورب كل شيء
ربنا ورب كل شيء
فالك الحب والنوى
فالك الحب والنوى
ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان
منزل التوراة والإنجيل والفرقان
ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان
ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان
أعوذ بك من شر كل شيء
أعوذ بك من شر كل شيء
أنت آخذ بناصيتي
أنت آخذ بناصيتي
اللهم أنت الأول
اللهم أنت الأول
وليس قبلك شيء
وليس قبلك شيء
وأنت الآخر
وأنت الآخر
وليس بعدك شيء
وليس بعدك شيء
وأنت الظاهر
وأنت الظاهر
وليس فوقك شيء
وليس فوقك شيء
وأنت الباطن
وأنت الباطن
وليس دونك شيء
وليس دونك شيء
اقض عنا الدين واغننا من الفقر
واغننا من الفقر
wannan zikiri an rawaito shi ne daga babban sahabi Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhr al-Dawsi Allah kare da gare shi Imam Muslim shi fitar da wannan hadisi a cikin Sahih Muslim hadisi mai lamba 2713 Abu Huraira yake ba da labari cewa Manzon Sallallahu Alaihi Wasallama yace yayin da ɗayan ku zo kwanciya to ya karanta wannan addu'a yace Allahumma rabbas samawati sab'i ya Allah kai ne ubangijin sammai guda bakwai kaga a Qur'ani ma Allah ya tabbatar da haka Allah huwa alladhi khalaqas samawati wal arda ko kuma Allah alladhi khalaqas samawati ko kuma a ƙarshen suratul talaq Allah ke cewa ƙarshen suratul talaq ayatan shi yi mun kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yawa Allah alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mislahunna kaga Allah alladhi khalaqa sab'a samawati Allah shine wanda ya halicci sammai guda bakwai kuma yace wa min al-ardi mislahunna haka su ma kasa kwatankwacin sammai ana su ma guda bakwai yadda za a tambaye ka kawo aya da take nuna cewa kasai ma guda bakwai tunda aya ba wannan aya ce kadai ta kawo cewa sammai guda bakwai bane ba amma anan ne aka samu Allah ya bayyana cewa ita ma kasa guda bakwai ce tunda mafi yawanci zaka ga Allah yana cewa khalaqas samawati wal arda samawati akashi a jam'i ma'ana o plural amma al arda ana kawo shi ne a mufrad a kalma guda daya a lafazi guda daya to amma kaga anan ya Allah ya ce Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati yace wa min al ardi mislahunna kana Allah subhanahu wa ta'ala shine ya halicci sammai guda bakwai yace wa min al-ardi misla wanna haka nan kasai su ma guda bakwai to shine nan manzo Allah yake cewa Allahumma rabbas samawati sab'i ya Allah kai ne ubangijin sammai guda bakwai dan Allah ya halicci sammai guda bakwai daya bisa daya daya bisa daya har guda bakwai kuma manzo Allah tabbatar hadisi cewa tsakanin sama ta 1 zuwa ta 2 shekara 500 da ta 3 shekara 500 daga ta 2 zuwa ta 3 500 har zuwa ta 7 to Allah shine ubangijin sammai guda bakwai kuma wanda samman nan Allah ya yi shi ne bai gaire amadin ba tare da mu wani gimshiki ba da ya rike su babu kwanda su da ya rike su kuma wa rabbal ardi kuma Allah shine ubangijin kasai su ma guda bakwai kamar da muka gani a aya ta ƙarshen suratul talaq aya ta 12 da Allah ya nuna cewa wa min al ardi mislahunna haka su ma kasai guda bakwai to Allah shine ubangijin su mahaliccin su wa rabbal arshil azim Allah shine ubangijin al arshi mai girma a cikin halittun Allah gabaki daya al-arshi shine halitta mafi girma to amma idan Allah ya tashi kwatanta mana ya tashi buga mana misali ya buga mana misali da sama da kasa saboda su ne muke gani amma kaga al-arshi da ba ganin shi ba muke ba to shi yasa zaka ga yau ambaton shi bai zuwa he a gurare wanda suke ɗan kadan amma kaga sama Allah yana ambata ta saboda dan adam yana kallon sama duk inda kake yawo a duniya zaka ga ba inda zaka je kaga babu sama to amma al-arshi manzo Allah ya nuna mana cewa shi al-kursiyu inda za a hade sammai bakwai a jefa su a kursiyu manzo Allah ya ce kamar ka jefa zobe ne a cikin sahara bace ya zai ko ma'ana duk girman sammai gudan nan guda bakwai in aka jefa su a kursiyu ma'ana neman su za ka yi karasa kamar ka jefa zobe ne baga a cikin desert ai ga gabata ne to shi ma kursiyu duk girman sa manzo Allah ya ce maka jefa shi akan al'arshin Allah baciya zai kama ka jefa zobe ne a cikin nezar wannan mun yi bayani a cikin kwatin da muka ga fasara azu kursiyu to shi yasa Allah yake cewa rabbul arshil azim Allah shine ubangijin al'arshi mai girma saboda addu halittun Allah babu halitta da kai al'arshi to shi yasa shi da kanshi Allah yana jinjinawa yace ubangijin al'arshi mai girma sai manzo Allah ya ce rabbana Allah kai ne ubangijinmu wa rabba kulli shay'in Allah kai ne ubangijin komai yasa kaga yake cewa rabbul alamina ubangijin talikai ma'ana kullu ma siwa Allahi huwa alam duk wanda ba Allah ya shiga cikin alam to uban Allah shine ubangijin komai duk wani abu da ka gani Allah ya halice shi kuma Allah yake mallaka sa kuma Allah yake gudanar da lamarin wannan abu shi yasa ar-rabb al-arabci aka ce ar-rabb abu uku ne al-khaliq al-malik al-mudabbir shine ma'ana ar-rabb ma'ana al-khaliq wanda ya halitta al-malik wanda yake mallakar wannan halittar kuma al-mudabbir wanda yake gudanar da wannan halittar to Allah shine ubangijin kowa da komai sai ka ce falikal habbi Allah shine wanda yake tsaga kwaya tsiro alhabu shine kwaya ma'ana a ce kwayan masara kwaya hatsi kwayan wake da sauransu to yayin da aka shuka wannan kwayan manoma yanzu kaga ba lokacin damuna bane ba mutum zai je ya binne ko ka samu kwaya ka sa a kasa ka binne to wake tsirar da ita Allah ne to shine falikal habbi saboda ai shuka tsiran daga cikin wannan kwaya ce da kasa za a tsaga ta fito to Allah shine yake tsaga kwaya ta tsiro wannawa da kwallo akwai abubuwan da kwallo ne kamar mi kamar dabino kamar mangoro kamar mi kuma abubuwan da kwallo gare su giginya to kaga su ma wannan masu kwallon Allah yake tsaga sai fitar da mi tsiran wannan to Allah shine falikal habbi wannan duk duniya babu wanda ya sai wannan aikin ba Allah kawai kai aikin kake ka binne amma kaga ya tsiro to wannan tsirawo wake Allah ne shine falikal habbi wannan wa munzilat tawrati wal injili wal furqan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah kai ne munzilat tawrat kai ne wanda ka saukar da mi at-taura littafin da Allah ya ba mawa annabi Musa wal injil kuma kai ne ka saukar da injila littafin da aka baiwa annabi Isa wal furqan kuma Allah kai ne ka saukar da al-furqan littafin da aka ba wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi yasa yana daga cikin sunan al-Qur'ani akwai al-furqan Allah ya ce tabarakallazi nazzalal furqana ala abdi sarki ya tabbata ko kuma tabarakallazi albarkatun Allah sun yawaita wanda ya saukar da al-furqan ala abdi akan bawansa ya kuna lil alamin nazira domin ya zamanto gargadi ga talikai kina kaga al-furqan suna ne na al-Qur'ani hakanan akwai al-kitab shi ma suna ne na al-Qur'ani zalikal kitabu la rayba fi hakanan akwai az-zikru inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun hakanan kuma akwai al-Qur'an inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam hakanan akwai at-tanzil tanzilul kitabi la rayba fi min rabbil alamin ko kuma innahu latanzilu rabbil alamin kaga wannan sunaye ne guda biyar wanda suke sunaye na al-Qur'an da malami suke ambata akwai wanda suke ƙara suna na shidda shine kalamullah maganar Allah wa in ahadun min al-mushrikeena istajaraka fa ajiru hatta yasma'a kalamullah yuriduna an yubaddilu kalamullah Qur'an duka sai daga cikin sunan al-Qur'an to shi yasa ne aka ambaci al-Furqan me ake nufi da al-Furqan al-fariqu bainal haqqi wal batil wanda yake rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya ana al-Qur'ani yana bambance tsakanin gaskiya da ƙarya wal fariqu bainal huda wad dalal Qur'ani yana bambance tsakanin shari'a da bata wal fariqu bainal islam wal kufr Qur'ani yana bambance tsakanin musulunci da kafirci wal fariqu bainal iman wan nifaq yana bambance tsakanin imani da munafunci wal fariqu bainat tauhid washirk yana bambance tsakanin kadaita Allah da kuma mi ashirk sanya ma Allah abokin tarayya hakanan wal fariqu bainal ilmi wal jahl yana bambance tsakanin ilimi da jahilci wal fariqu bainal ikhlas war riya aw sum'a mai bambance tsakanin yin aiki dan Allah da wanda zai aishi dukkan mutane to duka wannan ya kunshi al furqan ma'ana duka alqur'ani yana bambance wa'annan ababe a'udhu bika min sharri kulli shay'in sai kace ya Allah ina neman tsarin ka daga sharrin komai kajiwa yanzu in kuka in muka lura tun daga farkon zikirin har zuwa nan duka yabo ne kai ga Allah kace Allah kai ne ubangijin samai bakwai ubangijin kasai ubangijin al'arshi mai girma kai ne ubangijin ubangijin komai kai ne kake tsaga kwaya suru da kullu kai ne ka saukar da attaura da injila da furqan to duka kaga kai yabo Allah ko to yake ce a'udhu bika min sharri kulli shay'in ya Allah ina neman tsarin ka daga sharrin komai ka gane komai ya shiga bai ka tsaba kana lisahi ba to in kace zaka lisawo ababun masu sharri suna da yawa to amma dake Allah ya san sai kace yake dunkule kaga shine wannan jawami'ul kalim dunkulallun kalmomi da Allah ya ba ma manzo Allah yanzu dan Allah iya ne aka ce za a sharri abubuwan da za a rubuta ai suna da yawa sharrin mutum to shi ma mutanen yake zo ka karkasa su akwai mahasada akwai waɗanda suke meke da suna masharranta akwai wanda suke bokaye akwai ɗan tsubu akwai duka abubuwa zaka zama maketata wanda suke masu mummunan nufi da wane ne ka zo cikin aljannu ka zo cikin shedanu ka zo cikin dabbobi to daga ka game duk wani abu mai sharri kace Allah ka tsani daga sharrin shi kuma kace anta akhizun binasiyati Allah kai ne kake rike da makwarkwadarsa makwarkwada shine gashin goshi yanzu misali ko da mutum ne gashin goshi in ka kama haka ka damba ko ka rike shi ba inda zai ji ba iya motsi ma'ana Allah kai kake rike da makwarkwadar shi ma'ana kai kake iko da shi ma'ana ba ka ce ba Allah tsare ka daga sharrin komai to wannan koman da kai mu tsarin Allah daga shi Allah ne yake iko da wannan dan ka ce to komai kuma yanzu Allah iya saboda mishi yake iko da shi to shine kace anta akhizum binasiyati kina Allah kai ne kake rike da makwarkwadar sa ma'ana goshin sa ko a ce gashin goshi ma'ana kai ne kake da iko da shi as-sultatu wal qudra ma'ana kai kake da iko da kudura akan sa to sai kace Allahumma anta al-awwal ya Allah kai ne na farkon da ba san farkon shi ba balaysa qablaka shay'un to kaga yayin manzo Allah ya fassara Allahumma anta al-awwal ya Allah kai ne na farko balaysa qablaka shay'un babu wani abu wanda ya gabace ka ma'ana babu wanda ya ga farkon Allah Allah shi ga farkon komai amma babu wanda zai ce ce a yanzu anan ka gode na izuwa ce ya ga yaran ta ka ya ga farkon ka ko ya ci ma tuwon sunan ka ya ga tasowar ka to amma shi Allah babu wanda ya ga farkon shi to shine Allahumma anta al-awwal Allah kai ne na farkon da laysa qablaka shay'un babu wani abu wanda ya gabace ka kace wa anta al-akhir Allah kai ne na ƙarshe me ake inda na ƙarshe falaisa ba daga shawar ai babu wani abu wanda zai zo bayan ka ma'ana Allah shi ne ƙarshen da zai ga ƙarshen kowa tunda yanzu duniya ta zo ƙarshe kowa zai mutu Allah ya ce kullu man alaiha fan duk wanda yake tahi a bayan ƙasa zai rasu malami suka ce da Allah faɗa haka yayin mala'iku suka yi tsammani tunda su a sama suke abin bai shahe su ba sai Allah ya ce to kullu shay'un halik komi sai Allah ya mutu nan ya haɗe halittun sama da ƙasa nan za a zo lokacin da kowa zai mutu Allah zai kirari ya ce akwai wani rayayye babu to kaga Allah shine zai ga ƙarshen kowa amma shi babu da zai ga ƙarshen shi na gaba ba anta zahir Allah kai ne mabayyani bi ma'ana kai ne mai rinjaye shine abin da ake ni da az-zahir ai zul ghalabati wal qahar Allah kai ne ma'abucin galaba ma'ana iko da rinjaye Allah shine az-zahir kuma ana falaysa fawqa shay'un Allah kai ne zahiri babu wani abu a sama da kai ma'ana Allah shine wanda yake mai rinjaye babu abin da yake rinjaye sa saboda in aka ce akwai wani a saman ka ko mu yanzu a Hausa aka ce wani a saman ka yake ba ana nin yana da iko da kai to shi Allah shine saman kowa babu wanda yake saman Allah barantana iko da Allah Allah shine ma'abucin kenan abin da yake galaba ko kuma ce ma'abucin iko babu wanda yake iko da Allah ko yake sama da Allah to shine wa anta zahir balaysa fawqaka shay'un ma'ana Allah kai ne wanda kake mai rinjaye babu wanda yake sama da kai babu wanda yake rinjaye akan Allah ko ya samu galaba ko nasara sai kace wa anta al-batin Allah kai boyayye ne balaysa dunaka shay'un babu abin da yake buya daga gare ka ma'ana Allah boyayye ne babu wanda ya taba gane shi to kuma shi kuma balaysa dunaka shay'un babu abin da yake buya ga Allah duk inda zaka shiga a duniya Allah yana ganin ka kai ƙasa kai sama ka shiga teku duk inda zaka shiga ba abin da yake kuya ga Allah shine falaysa dunaka shay'un to wannan kaga manzon Allah shi ya fassara wadin Allah huwal awwal wal akhir waz zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in wannan cikin suratul hadid ayat 3 ka gane shi ne manzo Allah ai ka ga cewa al-awwal ne manzo Allah ce falaysa qablaka shay'un wani ya tambaye ka al-awwal na farko me ake ni to ya manzo Allah ne ya ce ai falaysa qablaka shay'un babu wani abu da ya gabace ka wal-akhir ya manzo Allah ce falaysa ba'daka shay'un babu abin da zai ga bayan ka ma'ana babu wani wanda zai ga bayan Allah ma'ana shine Allah na ƙarshen da zai ga bayan kowa amma shi babu mai ganin bayan shi awwal wal akhir wal zahir Allah shine mai rinjaye ma'ana babu wanda yake falaysa fawqa kashu babu wanda yake sama da Allah balantana ya samu rinjaye akai shi wa antal batin Allah kai ne boyayyen da babu wanda ya taba ganin ka to falaysa duna kashu to kai kuma babu wanda yake buya da gare ka sai ka roki abu biyu kace iqdi annadaina ya Allah ka biya mun bashin da ake bi na to bashi nan kala biyu ne akwai huququllah wa huququl ibad akwai haƙoƙin Allah akwai haƙoƙin bayi to haƙoƙin Allah Allah ya baka iko sauki haka haƙoƙin da suke na mutane akan ka su ma Allah ya baka iko sauki shine iqdi annadaini Allah ka ba mu ikon sauke bashin da yake kanmu wa aghnina min al-faqr kuma Allah ka wadata mu daga talauci shi yasa kaga duk inda muke gani manzo Allah wani waje ka ji cewa uzu bika min al-faqri Allah yana neman tsarin ka daga mi talauci nan kuma wa aghnina min al-faqri Allah ka wadata mu daga talauci shine malamai suka ce shi talauci ba a roƙon shi amma Allah ya tsora mu kuma ka dauki kaddara amma ba za ka zo ka ce ba Allah ka saka mai da ni talaka kaga nan ma manzo Allah da yake Allah ka wadata mu daga talauci to amma Allah to kamar rashin lafiya ne yanzu akwai wanda zai roƙi rashin lafiya amma Allah ya tsora mu kuma kai hakuri bai da kai iya jarabawa ce to shi ma ka talauci sai ka ce Allah ka wadata ni daga talauci saboda mi talauci yana kai mutun zuwa ga mi lokacin da muka yi a cikin azkarus saba wajen a'udhu bika min al-faqrin nan ai malami suka ce hayo aka hada a'udhu bika min al-kufri wal faqri ina neman tsaron ka daga kafirci da talauci aka hada su ai malami suka ce saboda me talauci yana sa mutun kafirci ko mutane da sanin akwai mutane saboda talauci zaka ga an rude su abun duniya ko na bai ga mutun ya fita daga musulunci ya shiga kristanci ko wani abu saboda me talauci to shi yasa kace ka nemi tsaron Allah daga talauci saboda wani talauci zai sa shi kafirta wani zai sa yayi sayi wani zai sa shi aikata wani babban laifi abubuwa ga sanin diyawa wanda za su saka kauce ma hanya wadda take madidiciya to shi yasa manzo Allah yake roƙon Allah tsare shi daga talauci wannan ita ce addu'a wadda ake karanta to mun ji wannan ita ce ma mai tsayi a cikin addu'o'in da ake karanta a lokacin kwanciya bacci to amma dai kaji fa'idar ta tana da amma tana da mi fa'idodi masu shi yasa ta addu'a ana so kafin ka yi ta ka san ma'anar ta abin da yasa muke sakaki da wasu addu'o'i saboda kai kanka kana addu'a baka san fassarar ta ko ma'anar ta amma addu'a an ka san fassarar ta ma'anar ta duk tsayin ta to zaka ba da lokacin ka iya ta addu'a ta kashi da zamu kai akan ta ita ce alhamdulillahi allazi aqa'amana wa saqana wa kafana wa awana wa kam min mallaka fi alawwala mu'ya wani tace addu'a ta goma a cikin wannan babi na azkarun nan addu'ar da ake karanta lokacin kwanciya bacci sai mu karanta alhamdulillahi allazi at'amana wa saqana wa kafana wa awana wa kam min mallaka fi alawu wala mu'wiya wannan shi kuma wannan zikiri arwaito ne daga babban sahabi Anas bin Malik al-Ansari Allah kare da gare shi Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin Sahih Muslim hadisi mai lamba 2715 Damil Sat Sankan Anas bin Malik yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya zo kwanciya yana cewa alhamdulillahi allazi dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah allazi at'amana wanda ya ciyar da mu ana da shi ke ciyar da mu ta hanyar mi abincin da ake nomawa shi yake saukar da ruwan inda bai saukar ba an yi noman kuma an yi noman wake tsirar da abincin shi to kai ko ba manomi bane ba in ka ce kai kuma zuwa kake kasuwa ka huta kuɗi ka siya kuɗin ma ya baka shi ya baka kenan Allah shi ne ke ci da mu wasaqana kuma Allah shi ne ke shayar da mu yayin ruwan sama ya shayar da mu ya tanadar mana da ruwa a ƙasa wanda muna amfani da shi muna sa mana harkokin mu yau da gobe da su ana Allah shi ke ci da mu kuma yake shayar da mu wa kafana kuma Allah shi ne ya wadatar mana ma'ana wanda yake ya wadata mu kuma ya arzuta mu shi ne wa kafana ma'ana wanda ya wadatar mana ma'ana mun wadata da Allah ban ma neman komai a wajen kowa sai a wajen Allah wa awana kuma Allah subhanahu wataala shi ne ba mu wajen kwanciya shi ne awana bi ma'ana ma'awa yanzu ba kwanciya ba ce ka zo yi ba to wajen kwanciyar ma ni'ima ce, akwai da bai da wajen kwanciya, akwai mutanen da a ƙarƙashin gada suke kwanci, kai haka yana da ɗaki da mantana ma ka zo ka kwanta, wani a kan titi da kwana, wani a ƙarƙashin gada, wani a hilin Allah. To kaga kenan, a ce ma kana da wajen kwanciya shi ma ni'ima ce, to shi ne ka ce wa awana, kuma Allah kai ne ka ba mu wajen kwanciya, wajen da za mu zo mu kwanta, shi ne bi ma'ana alma'awa, wajen kwanciya. Sai ka ce ba kam min mallaka fi lahu, saboda da yawa a cikin halittu akwai wanda bai da wanda ya wadata masa, ana shi bai wadata da Allah ba, ya kama can shine bin malaman su bubban komai yake neman duniya baya takaituwa a wajen Allah ya roki Allah. Wa alallahi falyatawakkalil mu'minun ko mutawakkiluna, ga Allah ne mu'minai ko masu dogaro suke dogara, ma'ana komin ka ka wadatu da Allah subhanahu wataala, shi zai ma ba dan adam ba, saboda shi dan adam a karan kanshi bai iya wadatar da kanshi, wannan tana wadatar da kai. To shi ne kace fa kam min mallaka fi lahu, domin a cikin halittu yawa a cikin mutane akwai wanda bai da wanda ya wadatar masa, ma'ana wanda zai wadatar masa cikin al'amuransa da sha'aninsa. Wala mu'iya, kuma bai da mafaka, ma'ana bai da wajen kwanciya. Idan kai yanzu nan da ka zo kwanciya, gode ma Allah ne kake, ka gode mushi da ya ciyar da kai, ya shayar da kai, ya wadatar maka, kuma ya baka wajen kwanciya. Saboda me? Akwai diya wanda ba su da ni, wanda ya wadatar musu, ma'ana ba su wadatar da Allah ba, kuma ba su da wajen kwanciya. To ka gan kai wannan Allah ƙara ma, ba ka roƙe shi ba kace shi ya ci da ka, gobe ma ya baka abin da za ka ci. Tunda nan kwanciya ce ka zo, ka gode ma Allah ya baka abinci, ka ci abincin sahi, ka ci na rana, ka ci na dare, yanzu ka zo kwanciya. Kace Allah na gode ma da ka ci da ni. To wannan godiyar da kai Allah ce la in shakartum la azidannakum. In kuka gode zan ƙara muku, gobe ma ya Allah baka abin da za ka ci. Wasu ƙara Allah ka shayar da mu, zai baka abin da za ka samu, abin sha da sauransu. Baka fana kuma kace Allah ka wadatar mana, to kuma Allah zai ci gaba da wadatar maka, ya tsaya ma a cikin duka al'amuranka. Wa awana, kuma Allah zai ci gaba da baka wajen kwanciya, ba zai hana maka ba wajen kwanciya ba. Da haka wasu malamai suka ce kaga daga nan wa awana wajen kwanciya akwai gida, in baka da gida maka na wani adaya Allah baka, saboda ai a gida ake kwanciya ko, to ya Allah azurta ka da gida, saboda ka ce diya akwai wanda ba su da ni, wanda ya wadatar musu ba su da wajen kwanciya. Da haka insha Allah wannan za mu tsaya satin gaba, in muka zo mu ci gaba, fata abin da muka faɗa daidai, Allah ya sa mu tare ya lada. Suratul Tabahashi kuma Allah ya kai mana, subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.